Sashen Hausa na Muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Mahmud Lalo ne tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi. Yau Alhamis 3 ga watan Fabrairu shekarar 2022. A cikin shirin namu ne za ku ji cewa gwamnatin jihar Borno ta jaddada matsayinta dangane da cigaba da shirin rufe sansanonin yan gudun hijira da ke sassan jihar. Yayin da gwamna Babagana Umar Zulum ya kwatanta sansanin yan gudun hijira namu a matsayin mafi muni a duk faɗin duniya. Kamar kowace ranar Alhamis Sulaiman Mumuni Barma na tafi da shirin na kasa ba kasawa ba. Kazalika muna tafi da sharhin jaridan Ghana da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke aiko mana. Amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Assalamu alaikum barkanku da wannan safiya ta da fatar an wayi gari lafiya. Yanzu kuma sai cikakkun labaran duniya. Ma'aikatan da ke aiki a kamfanonin sarrafa fulawa sun kasance a cikin na baya-bayan nan da wani harin jiragen yaƙi marasa matuƙi da aka dinga kai musu wanda suka zama babban makamin yaƙi a yaƙin basasa na Habasha. An kashe mutane 17 waɗanda akasarin su mata ne a ranar 10 ga watan Janairu a kusa da garin Mai Tsibiri, wani gari a yankin Tigray. Yayin da suke taruwa don nikar hatsi, shaidu sun ce jirage marasa matuƙa sun yi shawagi a saman gidan nikan nasu kamin daga baya suka kai hari. Wani da ya gane wa idansa ya shaida mini cewar jirage sun zo sun dan yi shawagi kafin daga bisani suka jefa bama-bamai har sai da jama'a suka firgita. Daga baya muka ji ihu sosai, sai muka isa wajen muka tarar da mata da jakuna sun mutu. A cewar wani ma'aikacin agaji na kamfanin dillancin labarai na Faransa, Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce tun daga farkon shekara ta 2022 akalla fararen kulla 108 ne suka mutu sakamakon harhare da sojojin sama Habasha suka kai a yankin Tigray. Wasu harharen sun auna sansanonin 'yan gudun hijira da kuma mutane da suka rasa matsugunninsu, a cewar Majalisar Ɗinkin Duniya. Rundunar sojin Pakistan ta faɗa a jiya Laraba cewar 'yan ta'adda sun kai farmaki kan sansanonin su guda biyu da ke kudu maso yammacin lardin Balochistan, inda suka kashe soja ɗaya da wasu mahara da aka yi faɗan da su. Wata ƙungiyar 'yan aware da aka fi sani da Balochistan Liberation Army BLA a takaice ta ɗauki alhakin gudanar da wani samame da aka kai da marece a kan sansanonin dakarun sa kai a yammacin Panjil da kuma nakshe masu nisa. An samu nasarar fatattakar dukkanin harharen biyu tare da janyo hasarar rayuka ga 'yan ta'addar, in ji reshen watsa labarai na rundunar. Lura da harhare da aka yi a nakshe ya jikkata jami'in soja guda, kana ana ci gaba da kai hare-hare a yankin. Sojoji dai ba su ba da ƙarin bayani ba. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Amurka ta faɗa a jiya Laraba cewar za ta tura ƙarin dakaru 2000 zuwa yankin Turai. Yawancin su za su kasance a Poland, tare da tura dakaru 1000 daga Jamus zuwa Romania domin karfafa wa kasashen gabashin kungiyar tsaro ta NATO, biyu bayan ci gaba da aikin soji na Rasha a iyakar ta da Ukraine. Karin sojoji na Amurka wani bangare ne na runduna ta 82 ta soji ba za su yaki a Ukraine ba idan Rasha ta mamaye Ukraine, kamar yadda kakakin Pentagon John Kirby ya shaidawa Muryar Amurka. Maimakon hakan ya ce ana nufi ne a matsayin alamar da ba za a iya mantawa da ita ba, ta nuna cewar muna tare da NATO wajen kare kasashe 30 da ke cikin babbar ƙawancen sojin kasashen yamma. Babban sakatare janar na NATO Jens Stoltenberg ya bayyana cewar wannan wata alama ce mai ƙarfi ta sadaukarwar Amurka. Kirby ya ƙara da cewar sabon tura sojojin ba na dindindin ba ne, amma Amurka za ta iya tura karin dakaru kamar yadda aka tanada. Haka zalika ya ce tura sojojin ya bambanta da sojojin Amurka 8,500 da aka sanya a cikin shirin kota kwana a makon da ya gabata don yiwuwar tura su yankin Turai.
Kafin mu kawo muku kashi na biyu na labaran duniya, gwamnatin jihar Borno ta jaddada matsayinta dangane da ci gaba da shirin rufe sansanonin yan gudun hijira da ke sassan jihar, yayin da gwamna Babagana Umar Zulum ya kwatanta sansanonin yan gudun hijira na Muna da ke birnin Maiduguri a matsayin sansanonin yan gudun hijira mafi muni a duk faɗin duniya. Ga rahoton da Haruna Dodobiu ya aika mana.
Gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum yace ɗaya daga cikin sansanonin yan gudun hijira daga cikin garin Maiduguri shine sansanonin yan gudun hijira mafi muni a duk faɗin duniya gaba ɗaya. Gwamnan ya dai bayyana hakan ne lokacin da yake karɓar tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya. Yace ɗaya lallacewa da sansanonin yan gudun hijira ke yi, akwai buƙatar a rufe dukkanin sansanonin yan gudun hijiran. Ya zaka dai gwamnatin jihar Borno ta riga da ta rufe sansanonin yan gudun hijira guda 6, cikin guda 12 da ake da su a jihar Borno. Gwamnan ya ce yanayin inda yan gudun hijira ke zama a sansanonin yan gujira abin takaici ne matuka, na haka akwai bukatun a maida su duwa garuruwan su na asali.
The situation in the RDP camps is indeed very bad. The increasing population, the menace of increasing drug abuse, prostitution, gender-based violence, increased risks of epidemics like cholera and meningitis, as well as increased risks of COVID-19.
Ya ce akwai karuwan jama'a a sansanonin yan gudun hijira, akwai kuma shan miyagun ƙwayoyi a sansanin, da karuwar karuwanci da cin zarafin jinsi da kwaruwar cututtuka kamar cutar kwalara da kuma cutar COVID-19. Ya ce don gudun irin ci gaba da ɓacewar tarbiyyar ƙananan yaranmu, dole ne mu rufe waɗannan sansanoni.
Therefore, I ask you to visit Muna camp where in Maiduguri before you leave, being one of the worst camps in the world.
Ya ce na umarce ku ziyarci sansanin yan gudun hijira da ke Muna, kama ku koma inda ku fito, don shi ne sansanin mafi muni a duk faɗin duniya gaba ɗaya. Shi ma kwamishinan gyare-gyare da zukunar da jama'a Alhaji Mustapha Gubio ya bayyana cewa zama a sansanin yan gudun hijira abu ne da ke lalata tarbiyyar yaran su, don haka ne suke kokarin maida waɗannan yan gudun hijira zuwa garuruwan su na asali. Ki
a zama kan IDP Adamu na jama'a mutane Borno yana ba su abuwa da wani fariya kam wanda bai kamata mutum mai barci gwamnati mai adalci ya bari haka ana gani ba, because tarbiyya yana ba su abuwa jewa idan ka je ka gani idan kai da kanka zaka kuka da hawaye, saboda haka gwamnati Borno a karkashin Babagana Umar Zulum shi ya sa muka cewa muri mutane na su kuma da su gidajen su su kacuwar kasuwancin su su noman su su kai kiwon su da sauran su, so da za su kula ma kan su. Mu zai a ce za a ci gaba da karban tallafi daga hoturi da sauran su, ma muna so jama'a mu kamar yadda kamar wannan abin ya faru suna take kiyama tun suna kula da kansu, yanzu ma muna so su ci gaba da kula da kansu. Shi yasa gwamnati ta maida su, ga insha Allah za mu ci gaba da maida wasu.
Shi ko kwamishinan ma'aikatar kuɗi na jihar Borno Alhaji Adamu Zaufan Jimba cewa ya yi.
Rosa Babagana Umar Zulum ya yi niyyar ya maida dukkan gudun hijira zuwa wuraren su. A dalilin wannan yasa ministerin RR mun ba su allocation a wannan shekaran over 25 billion naira biliyan 25 su ga cewa wayannan mutane sun koma gidajen su, sun koma garuruwan su, su yi noman su, su yi nasu kasuwanci sana'an su a cikin kwanciyar hankalin lumana. So a gaskiya irin shirin da aka yi na gine-ginen gidaje da makarantu da asibitoci, so da suka koma ba sai sun sake zuwa cikin Maiduguri ko su je wasu garin ruwa su je su nemi wannan abubuwa, to dole mu yi wannan gine-ginen. A riga ni wasu ana kan yi, Allah da kuma wannan shekaran za ga abubuwa da yawa za su canzu, za a samu yi wannan gine-ginen.
Alhaji Adamu Zulfan Jimba kenan, kwamishinan ma'aikatar kuɗi na jihar Borno ke bayani akan yankurin su da ke bai kuɗaɗe masu yawa don maida yan gudun jira zuwa garuruwan su na asali. Haruna Dodobiu, murya Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Kwa gaida Haruna, yanzu kuma ga labaran duniya kashi na biyu.
Masana Amurka sun amince da bukatar Washington ta sake yin nazari kan tunaninta kan kasashen tsakiyar Asiya dangane da ficewarta daga Afghanistan, amma sun rabu kan nau'in sabuwar dabarar da ya kamata a ɗauka har zuwa shekara ta 2001. Amurkawa kaɗan ne suka san wannan yanki mai nisa, amma ta taka muhimmiyar rawa a ayyukan sojin Amurka a Afghanistan, inda kasashen Uzbekistan da Kyrgyzstan suka dauki nauyin sansanonin jiragen sama tare da taimakawa rundunar haɗin gwiwa inda suka dauki nauyin sansanonin jiragen sama tare da taimakawa rundunar haɗin gwiwar jigilar kayayyaki masu muhimmanci mataimakin sakataren harkokin wajen Amurka Leslie Vagri ta ce yankin Asiya ta tsakiya na da matukar muhimmanci duk da ficewar Amurka daga Afghanistan abubuwa da yawa sun canza cikin shekaru da suka gabata amma manyan manufofi sun kasance iri daya ikon mallakan yancin kai da amincin yaki a wani taron cibiyar zaman lafiya ta Amurka na Bayabana inda Vagri ta ce al'ummomin tsakiyar Asiya waɗanda suka hada da Kazakhstan Tajikistan da kuma Turkmenistan sun fi damuwa da tsaron kansu tun bayan faduwar gwamnatin Kabul ga hannun Taliban. A ƙarshe Amurka ta aike da allurar rigakafi sama da 560 na kamfanin Pfizer BioNTech zuwa ƙasar Ghana da ke yammacin Afirka, kamar yadda fadar White House ta faɗa wa muryar Amurka a jiya Laraba. Kamar yadda shugaban ƙasa ya ci gaba da nanatawa, Amurka za ta kasance matattarar rigakafi a yaƙi da muke yi da COVID-19. Wani jami'in fadar White House ya shaida wa muryar Amurka, muna alfahari da samun damar isar da waɗannan amintattun magunguna masu inganci ga mutan Ghana. Fadar White House ta faɗa wa muryar Amurka cewa allurar rigakafi 565 da 110 ne aka aika a jiya Talata. Za a raba su ta hanyar gidauniyar COVAX, wani shiri na duniya da aka kafa don tabbatar da daidaiton samu da dama ga allurar rigakafi ta COVID-19.
A gaida Yusuf Aliyu Harande wanda ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kamaru mai karbar bakuncin gasaccin kofin nahiyar Afirka za ta kara da kasar Egypt, inda duk kasar da ta yi nasara za ta hadu da Senegal da ta kai zagayen wasan karshe bayan doke Burkina Faso da ci 3-1, yayin da masana harkar kwallon kafa ke ci gaba da jari kan wasan na jiya. Daga Yaounde ga Muhammad Bashir Ladan da ƙarin bayani.
Kamar yadda masu nazarin kwallon kafa da yawa suka sanar tun farko, Senegal ta yi nasara ci 3-1 kan Burkina Faso a wasan dabda na ƙarshe da aka buga a daren jiya a Yaounde. Baya da aka dawo hutun rabin lokaci ne da mintuna 70, ƴan wasan Aliou Cissé suka samu hanyar raga. Abdou Diallo mai dauke da lamba 22 ne ya zura kwallon, amma kuma jim kadan bayan mintuna 6 Bamba Dieng shi ma ya zura nasa kwallo, kafin kuma Burkina Faso ta rage nauyin dokar albarkacin Ibrahima Toure da kwallo daya. Hakan bai canza komai kan aniyar Senegal ba, domin a mintuna 87 shahararren dan wasan su Sadio Mane mai taka kwallo a Liverpool a Ingila ya tabbatar da nasarar Teranga Lions ci 3-1. Zakari Ramzi mai nazari ne kan kwallon kafa ga abun da yake.
Eto Muhammad Bashir Ladan, wasan na tsakanin Burkina Faso da Senegal, dama can nazarin da nayi da tunanin da nayi kafin wannan wasan, na ba mu dama Senegal wato cewa za ta lashe ko kuma za ta samu nasara kan kasar Burkina Faso. Saboda idan ka duba yanayin da ainihin wato Burkina Faso ta yi wasa, a karon farko ta yi wasa sosai, amma a wasu lokutan sai ta soma ainihin wato kare gida ne kawai ita kawai take yi. Zai da cewa da kawai su hare-hare da ta kai ta wato kafan in shi captain din nasu Betan Traore, to wani bangare idan duba bai samu nasara ba. Kuma za ka duba cewa wasu ƴan wasan da akwai afafata wanda suka yi na ƙarshe wanda ya ba su damar tsallakawa zuwa wannan matakin, da akwai ƴan wasan suka samu ainihin wato katin gargadi kusan guda su 5. To ka san wannan katin gargadin yayin da ka same shi kana takatsantsan, saboda idan aka baka wannan katin zai iya hana ka wato wasa a wasan ƙarshe. To sai zama cewa wa'annan sun suka dinga takatsantsan, wannan ya kai ga ainihin wato kawo musu matsala. ta wani bangare idan aka duba kuma ita dai kasar Burkina Faso kasa ce wacce anin idan ka duba bata kore sosai yayin da aka zo wannan matsayin ba na wato wasan gabda na karshe ita Senegal ta sababe ne ta saba zuwa wannan ta saba zuwa wannan matsayin kuma Burkina Faso dai ni zan yi cewa bata yi kasa gwiwa ba da yake kasa ce wacce suke cikin matsala na juyin mulki da aka yawo nan kasar nasu wanda anin Christian Roch Marc Christian Kabore aka saukar da shi daga mulki da anin wato karfin to wannan ya dan na kasa wato tunanin su ya kasara wasan su domin da yawa suna bukatar sani abin da yake faruwa gida duk da anin wato bayani da anin coaching in yayi musu wato mai horas da su kamu malo wanda ya ji hankalin su kafin su shiga filin daga
masu kallo da suka yi cincirin wa Ahmad Wahijo Stadium basu gaji ba sam duba da yadda ƴan wasa suka sarrafa wasa irin na azo a gani a yanzu dai Senegal na jira ta san dawa za ta fafata a wasan da za a gudanar tsakanin Kamaru da Masar a daren yau Alhamis da karfe 8 agogon Nigeria da Niger Muhammad Bashir Ladan na muryar Amurka daga Yaounde a kasar Kamaru
a gaida Muhammad Bashir Ladan Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 17.25 da kuma 60 ga masu sauraron mu jamhuriyar Niger za iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka ko da yaushe za iya zuwa shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com kafin mu kai ga shirin mu na gaba a shakata da wannan wakar kuma ga Sule Mumuni Barma da shirin nakasa ba kasawa ba
nakasa
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 ba kasawa ba
nakasa ba da ta san kasawa ba jama'a assalamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin nakasa ba kasawa ba na kowane mako wanda ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman sunana Sule Mumuni Barma to shugabannin na kasar su a jihar Niger sun koka a game da mawuyacin halin da suke ciki sakamakon rashin samun kulawar da ta dace daga wajen gwamnatin jihar a yayin da dokar hana bara ta fara shafar rayuwar na kasassun da suka mayar da ita sana'a a wata hira da wakilin muryar Amurka Mustafa Nasir Batsari shugaban kungiyar makafan jihar ta Niger ya bukaci hukumomin Najeriya su tausaya wa masu bukata ta musamman a duk inda suke a kasar
Alhaji Ambassador Rabiu Abdullahi Sarkin Makafi Mena Niger City mun zaba kuma an zabe mu cikin kashi 10 inda yana alhairi ne ba mu ga uku ba in adalcin za a yi mana kamata yadda masu ido suka amfana da siyasa mu ma mu amfana
kamar menene da kuke so ku amfana
muna da wanda suka yi koyi karatu na Boko Haram ƙarshen digiri wasu da aiki ne saboda haka muna da waɗanda ka san su yi ta karatu ga su ba su gani ko kuma ba su da kafa ba su samun tallafi na yin wannan karatun muna da ƴaƴa kuma da kowa ke biyan kuɗin makaranta haka muke biya ko da ta gwamnati ce da ake cewa ba a biya ana biya mana to ba mu da shi kuma ba a dauke mana ba shin mu ba a dubo wanda sun kai karatun a samun musu aiki ba
sarki kun nema ba ku samu ba koko
muna nan muna nema
gwamnatin Niger tana daya daga cikin gwamnatocin da suka hana bara a jihohin arewa saboda tanadi suka ce sun muku nan musamman babu wannan tanadi koko menene zaka ce akai
mu kayan ma wani ya zo ya ci ya hana bara duk shekara mun wannan interview da kai nikan ce maka mu mun magaje da bara mun ban mu masu lahiya su tai su tai ba ma mai sa a kira shi makawo ko gurgu balle a dinga kiran shi almajiri da haka bara mun ba gwamnati ta ba masu lahiya
sun da sarki gashi mun shigo wannan shekara ta 2022 kakar siyasa ce wani kira zaka yi ma su mutanen ku musamman wurin yakin neman zabe da sauransu
a gaskiya ta canza zani yau duk wanda ya neme mu wani abu na ƙuri'a ko na addu'a mu ma fa za mu neme shi ga abin da mu muke so ba a dauki kuɗi a ba mu masha alawa ba ba masu
hada addu'a
addu'o'i muna nan muna yi anan masarauta na tana da nau'in addu'a uku a kowane wata akwai Ladi da Laraba 9 na dare zuwa 10 sha wani abu akwai sati biyu sati wanda za mu zauna babu abin da muke wa ƙasa sai roƙon Allah na a samu zaman lafiya yan siyasa da yan kasuwa da ma'aikata da sojoji da yan sanda da duk wani mai son ci gaban ƙasa Najeriya ta fannin zama lafiya ko ta wani abu muna iyakar yin mu
yanzu na fahimce ka batun yan siyasar nan kana nufin sai an muku alƙawari na musamman na za a yi muku wani abu na ci gaban ku kafin ku zabe shi
eh to a lokacin ana wannan campaign da ya wuce akwai mutane biyu da mun sai da rayuwata da ni da jama'ata ba dare ba rana akan su musamman sanata wallahi ko shedan ya san da ni da jama'a ta mun wahala sai lokar gamma Abubakar Lalalu ya zo nan bayan mun nuna mai goyen baya an ce mai da nawa taimako in Allah ya kai shi in samu ina da makafi waɗanda ke aiki lokar gamma Allah sa ma ya ji bayan ya ci zabe ya gama na bi shi gidan shi na zauna nace ba zo da sabon abu ba ya bude baki yace zai bani tsaye guda biyar da kanshi to ina ganin ya aiko su sun makale a hanya
amma kun sake tuntuɓa sanatan zuwa yanzu
na ma gani a Abuja na zo zuwa biyu ban gani ba
ka samu ganin shi ba to wanda ne kake so ita gwamnatin jiha ba ta yi muku komai ba ne musamman ɗaukar
mai san jiha wancan tonaya ta ba ni SA aƙalla guda 10 ko yanzu ma ba na rasa guda 3
to sun isa
ana maganar mutum 1000 ai magana 3 magana isa to sai dai ka san ana je yin wa in loma guda ta zo ita ta isa to ai sun samu na ne kowa ya samu kai ni ma dai abin da ya damu na a je tallafa mu daga karatun ƴaƴanmu da mamu kanmu da aiki kawai muna addu'a kuma muna aiki don Allah gwamnati ta ji tsoron Allah muna jin suha suna zuwa in karamin biki sai sun same da uku aljihunsu su zo su yi rabo su dawo shin wai duk dai ba nan kasace a ciki a yau shekara ta 14 ina sarkin makafi wallahi banga attajirin dan kasuwa guda 4 wanda ya kawo ni zakka ba akwai ma ƴan al'adodinmu na nakasasu waɗanda ana yin su Kano Kaduna ko kuma duk Najeriya ko duk Afrika muna da addu'a mu makafi tun tarihin Shehu Dan Hode Usman kasar da magaram ta rike wannan a duk shekara za ta gayyace mu wallahi akwai jahohin da ko kasafi za su yi sai sun sada wannan tafiya ta nakasasu da magaram ko tamarin wurin aurin wannan addu'o'i wallahi banda na jasati
to masu sauraro nan zamu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe zamu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so yanzu a madadin sarkin makafin jihar Neja Alhaji Rabi'u Abdullahi da wakilin muryar Amurka Mustafa Nasir Batsari ni Suleiman Muni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku mu ne lafiya
Ajeja Suleiman Muni Barma yanzu kuma ga sharhin jaridan Ghana
zamu koma sharhin jaridin na yau kuma babban labarin ta shine gobar da ta tashi kusa da bankin nan na Ghana Commercial Bank a Kwanta bishafi bankin ba jaridar ta ce bankin nan na Ghana Commercial Bank ta bayyana cewa gobar da ta tashi nan kusa da ita bai shafi rashin unkwanta na banking ba wanda ke a ainihin unkwanta South Municipality a cikin jihar Kogi. Shugaban ayyuka na banki Mr. Manuel Kojo Kwatan ne ya faɗa wa jaridar Ghanaian Times haka a jiya cewar banki ko kadan gobarar bai shafi ta ba kuma ma'aikatar banki sun ziyarci nan wurin a ranar Lahadi. A ranar Litini sun tafi aiki sa'an nan kuma an buɗe bankin wa jama'a domin gudanar da harkokin su na yau da kullum. Ita kuwa jaridar The Chronicle wannan labarin tarwaito. Malamin jami'an nan na kiwon lafiya da dangogin kimiyya a cikin jihar Volta wato ana zargin sa da iwa wata ɗaliba caɗi yayin da take cikin al'adanta. Jaridar ta ce kwamitin tuhumar tsangwamar mata ko kuma dai yin tarayya da mata ba da sauransu ba a jami'ar ta kiwon lafiya da kuma dangogin kimiyya da ke a cikin jihar Volta ta ada shawaran a taimakawa ita wannan ɗaliba na jami'an da ake zargin Dr. Kwabinnan Obendidu ya yi wasaɗi. Wannan shawara zai taimaka mata samun hayyacinta a ainihin jami'ar da take son ta tafi kuma shi wannan malamin zai dau nauyin wannan karatu na ta kwamitin ta sami Dr. Dedu da laifi kuma ta dakatar da shi daga matsayinsa na Dean of Students kuma ba zai rike wani babban matsayi na manajoji ba kuma a jami'a. Jaridar da Herald kuma ta rawaito cewar kuɗin makamashi zai tashi da fasuwa 25 kowane lita daga 1 ga watan Fabrairu. Cibiyar tsaron makamashi ce ta bayyana wannan kuma jaridar da Herald ta rawaito. Farashin makamashi ana sa ran zai tashi da fasuwa 25 kowane lita daga 1 ga watan Fabrairu. Muddin aka dakatar da gabatar da farashi da kuma farfado da haraji da zara an gabatar da shi in ji cibiyar tsaron makamashi. Wannan ko ya samu ne a dalilin tashin kashi 8.52 na farashin na Brent crude wato gurbataccen mai kenan da faduwar da darajar shi yayi ga kowane dollar Amurka cikin makonni biyu da sun kawuce. Cikin makonni biyu din da suka wuce cibiyar tsaron makamashi ta ranka hangin tashin na farashin kudin mai da suka hada da diesel da petrol akan ainihin kudin da ake sayar da shi duka janye daidaiton farashi da kuma farfado da haraji na man petro. Da wannan muka iso karshen sharhin jaridun na yau. Radwanullah Mukhtar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana.
Yanzu kuma sai wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke aiko mana.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Mai magana Hassan Dogon Fati Basari daga jihar Katsina a tarayyar Najeriya. To alhamdulillah yau ina so in yi magana akan sanya ranar zaben kananan hukumomi da gwamnatin jihar Katsina ta yi wanda za a gudanar da zabuka na kananan hukumomi guda 34 wanda za a yi shi ranar 11 ga watan 4 shekara ta 2022. To babu shakka wannan zabe ne mai matuƙar amfani ga al'umma musamman cewa su kananan hukumomi ita ce gwamnati wadda ta yi kusa ga talakawa. Muna fatan Ubangiji Allah ya sanya wannan zaɓe da za a yi a jihar mu ta Katsina Allah ya sa a yi zaɓen nan lafiya kuma a gama lafiya.
Kuda ka ne kuma muka kawo ga zangon labaran duniya a takaice.
Ma'aikatan da ke aiki a kamfanonin sarrafa fulawa sun kasance a cikin na baya-bayan nan a wani harin jiragen yaƙi marasa matuƙa da aka kai musu waɗanda suka zama babban makamin yaƙi a yaƙin basasa na Habasha. Rundunar sojin Pakistan ta faɗa a jiya Laraba cewar 'yan ta'adda sun kai farmaki kan sansanoninsu guda biyu da ke kudu maso yammacin lardin Balochistan, inda suka kashe akalla soja ɗaya da wasu mahara hudu a faɗan da aka yi da su. Kana an ji cewar Amurka ta faɗa a jiya Laraba cewar za ta tura ƙarin dakaru 2000 zuwa yankin Turai, yawancin su zuwa kasar Poland, tare da tura karin dakaru 1000 daga Jamus zuwa Romania domin karfafawa kasashen gabashin kungiyar tsaro ta NATO.
To masu sauraro, nan mun kawo ƙarshen shirin namu na hantsi, sai kuma canda la'asarin Allah kan mu za ku ji wata tawagar abokan aikin mu da wani sabon shirin. Yanzu kan a madadin Yusuf Ali Harande da ya tsaya ni gabatarwa, sai Solomon Abu wanda ya hada mana shirin, ni Mahmud Lalo nake cewa, auna lafiya.